Kasashen duniya sun yi tafafatuka da kashe makudan kudade wajen taimakawa gwamnatoci a Najeriya a hujjin inganta dokokin kare yancin kananan yara wadanda su da yawa suke fuskantar nau'o'i na cin zarafi daban-daban. Sai dai har yanzu ana samun mutane da ke kauda kai daga dokokin da aka samar na kare yancin kananan yara suna cin zarafin yara musamman ƴan mata ta hanyar yi musu fyaɗe kamar wanda ya faru a makon jiya a garin Yawuri na jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya. Jami'in gudanarwa na hukumar kare haƙƙin bil'adama a jihar Kebbi Barista Hamza Wala ya ce matasa ne biyu ake tuhuma da yawa yarinya ƴar shekara uku fyaɗe kuma yanzu haka suna hannun hukumar tsaron ƴan ƙasa ta Civil Defense ana ci gaba da bincike. Na maganta da mahaifin yarinyar duk da yake baya son magana akan lamarin saboda bacin rai da damuwa da yake ciki.
Abin da ke damuwa na ina ji da jinyar ta ne yanzu.
Fatin din jikin da sauki.
Eh jikin da sauki jiya ne mata cikin tana ciwo. Sai kamar irin dan yawan dukawa bayan gari haka da bawali to shine wanda muka fi gani damuwa wanda ya daga mana hankali. To amma yanzu na ga da safin nan kamar abin yana danyen sauki duk da yake dai. Shiga na gidan biyo ci biyu saboda ban jin daɗin zama cikin gida.
Hukumar tsaron ƴan ƙasa ta Civil Defense ta bakin kakakinta Akim Adeyemi ya ce lallai akwai magana mai kama da hakan da take bincike a kai. Sai dai ta ce ba za ta ce komai ba akan batun sai an kammala bincike.
Surely that the case before us and I think they are looking into it. As soon as they are done with their investigation and they let me have it, I can make it available to whoever that is interested in it.
So but it happened.
I think so.
Ko bayan wannan yanzu haka akwai wani matashi dan shekara 21 da ake tuhuma da yawa yarinya ƴar shekara 6 fyaɗe a garin Kalgo duk a jihar Kebbi wanda ƴan sanda ke bincike a kai. Bisa ga la'akari da cewa jihar Kebbi na daga cikin jihohin da suka sanya hannu ga dokokin kare yancin kananan yara, idan bincike ya tabbatar da laifin wanda ake tuhuma da yan fyaɗe akwai yiwuwar su ƙare sauran shekarun rayuwarsu a gidan kaso. Muddin dai aka yi aiki da sabuwar dokar ta hukumta masu aikata fyaɗe a jihar Kebbi. Muhammad Nasir, Muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.